sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masara assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Talata 9 ga watan Maris na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, rundunar 'yan sanda ta gunduma tsibirin Maradi ta yi wani kame na 'yan fashi da makamai da kuma bisa shi da dama. Bayan haka za mu liga kasar Ghana, inda har ila yau ake ci gaba da rigakafin cutar COVID-19, cutar da ke ci gaba da yin kamari. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafe da rahoto na musamman, sannan muna tafe da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Ibrahim Ka Almasi Garba da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin dakile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a Brazil, bisa ga sakamakon wani binciken da aka yi da ya hada da dakin binciken sinadarai. Masu ilimin kimiyya a kamfanin Pfizer da kuma jami'ar Texas sun dau jinin wasu mutane da aka basu wannan rigakafin. Suka garwaye jinin da samfurin nau'in cutar wadda ake kira P1. Masu binciken sun gano cewa rigakafin na dakile wannan nau'in cutar ta Brazil kamar yadda yake dakile sauran nau'in cutar ta corona. A wani al'amari kuma mai nasaba da rigakafi, hukumar RDIF ta Rasha ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin haɗa magunguna na Adyen da ke kasar Switzerland don samar da dimbin rigakafin cutar corona da Rasha ta kirkiro mai suna Sputnik V, wanda za a yi amfani da shi a nahiyar Turai. Wata kungiyar musulmi da kuma ofishin harkokin yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana takaicinsu kan wata shawarar da kasar Switzerland ta yanke kwanan nan ta haramta rufe fuska a bainar jama'a. Nau'ukan rufe fuska da aka hana din har da irin waɗanda musulmi mata ke yi. A wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta ranar Lahadi, an zaɓi wannan matakin da rinjaye kalilan 51 cikin 100 aka san 49 cikin 100. Gudanar da ƙuri'ar ra'ayi ne na jam'iyyar SPP ta masu ra'ayin riƙau marasa haba-haba da baƙi. Babbar Majalisar Musulmi ta Switzerland ta bayyana wannan matakin da aka ɗauka da rana mai duhu ga musulmi, tana mai cewa wannan shawara ta hana lullubi a ta bakinta ta fama tsohon gyambo. Majalisar Kungiyar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a yau dinnan Talata ta tuɓe rigar kariya ga tsohon shugaban yankin Catalonia na ƙasar Spain da sauran jagororin 'yan awari biyu, wanda hakan ke nuna alamar za a ta sakeyar su zuwa Spain su fuskanci tuhuma. Charles Puigdemont da tsofin mambobin Majalisar Ministoci Tony Comin da Clara Ponsati sun kasance da rigar kariya daga tuhuma ne tun bayan da suka ci kujeru a Majalisar Kungiyar Tarayyar Turai din, kuma sun ce suna shirin kalubalantar wannan matakin da aka ɗauka a yau dinnan Talata. Gwamnatin Spain dai ta yi maraba lale da wannan shawarar da Majalisar Kungiyar Tarayyar Turai ta yanke, tana mai cewa dama a cikin gida ya kamata a warware matsalar kasar. Iraniyawa 'yan rajin kare 'yancin mata da ke Iran da ma kasashen waje sun yi hidimomin ranar mata ta duniya tare da jan hankalin duniya ga wasu daga cikin wahalhalu masu tsanani da mata ke fuskanta a kasar, ciki har da gana masu tsanani da maza ke yi da kuma tsabar rashin ayyukan yi a wannan kasar da cutar corona ta yi illa ga tattalin arzikinta. A matsayina na mace wadda ta tashi a jamhuriyar musulunci ta Iran, na ma saba da irin wannan tsangwama cin mutunci da kuma cin fuska da gwamnati ke mana. A cewar wata ba Iraniya 'yar fafutuka mai suna Nagiz Muhammadi, a wani sakon bidiyo da ta tura ma sashin fasha na muryar Amurka don wani shiri na musamman. Muhammadi wacce 'yar jarida ce mai shekaru 48 kuma 'yar fafutukar 'yancin dan adam, ta shafe shekara da shekaru a gidan yari kafin aka sake ta a watan Oktoban bara, biyo bayan faditashin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi na ganin an sake ta. Hukumomi a Burundi na shirin sakin dubban fursunoni don rage cinkoso a gidan yarin wannan ƙasa ta gabashin Afirka. Fursunoni wajen 2,255, wato kusan kashi 40 cikin 100 na yawan fursunonin ƙasar, za a sake su bisa ga wata doka wadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya gani. Rahotanni na cewa shugaba Evariste Ndayishimiye ya ce wannan afuwar mataki ne da ya zama wajibi saboda rage cunkoso da kuma kyautata yanayin gidajen yaren. Kafar labarai ta AFP ta ce waɗanda ke fursunan tsawon shekaru 5 zuwa ƙasa ne suka cancanci wannan afuwa ta shugaban ƙasa, amma banda waɗanda ake ganin suna da haɗari ga ƙasar.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar da kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger rundunar 'yan sanda ta gunduma tsibirin Maradi ta yi nasarar cafke waɗansu mutane masu fashi da makami, maza uku da mata biyu, inda aka samu bindigogi kira AK-47 guda biyu da adda uku da takobi guda da kwari guda biyu da baka guda da bisashe 172 a wata ruga da ke kilomita 7 da garin tsibirin Maradi da ake ce ma doguwar kwarya. Ga rahoton da wakilinmu da ke birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya hada mana.
Rundunar 'yan sanda ce ta gundumar tsibirin Maradin jamhuriyar Niger ta yi nasarar cafke waɗansu mutane masu fashi da makami, maza uku da mata biyu, inda aka samu bindigogi kira AK-47 guda biyu da adda guda uku da takobi guda da kwari guda biyu da baka guda da bisashe 172 a wata ruga da ke kilomita 7 da garin tsibirin Maradi da ake ce ma doguwar kwarya. Sai dai shugaban 'yan fashin ya ɗiba cikin takari. Shugaban rundunar 'yan sanda ta tsibirin Maradi Rahila Alfa ta wa 'yan jarida bayanin yanda suka sarbe waɗannan mutanen.
Yayin da abubuwan suka faru, sata ce aka yi ta bisashen suka kai shi har wannan ruga, sai ya kira da makatai wanda aka yi karfi da shi, sai muka samu bindigogin mutanen tsibirin da mutanen da ke kama mana aikin gojiya kuma idan son su ƙara kamawa.
Gwamnan jihar Maradi da Sultan na Gobir Alhaji Abdu Bala Marafa da shugaban rundunonin 'yan sanda na jihar Maradi Ahmadu Musi sun kai jinjina ta musamman wa 'yan sandar tsibirin Maradi tare kira ga al'umma da ta ba 'yan sandar haɗin kai da labaru don su kare al'ummar Nijar. Magabatan sun yi tir da Allah waddai da waɗannan mutanen da ake zamne da su suna wa jama'a zamba cikin aminci, kamar yanda Zakari Umaru gwamnan jihar Maradi ya yi bayani gaban manema labarai.
Wannan abin bakin ciki bila'in da a can bakin iyaka yana tsayuwa kafa har ya kawo cikin birane. Wannan abin asha ne, kuma abin da muka kiyaye da shi akwai mina hukai da yawa tare da mu. Da muna zaton masu yi muna banna daga waje suke ƙetarwa su yi banna su koma. To yanzu namu ne mafi yawa su ne suke bannan, saboda akwai mutane masu haɗa musu ku yi hankali, yau jami'an tsaro suna waje kaza. Gwamnati tana tabbata da ƙoƙari, mun zuba ma'aikata da yawa kan iyakan nan sakamakon aikinsu ga shi nan kun gani, amma inda ba mina hukai tare da mu da sakamakon aikin ya yi haka. Bismillahi ta'ala za a ci ƙarhin waɗannan 'yan ta'adda. Muna majami'an tsaro godiya da sunan gwamnati a ci gaba da waye ma jama'a kai saboda su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro. Allah ya yi mana maganin wannan masifa.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana. Babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiyan Ghana Dr. Patrick Kuma Abogoi, yayin da yake bayyana irin halin da ake ciki game da allurar rigakafin cutar COVID-19 a Juashe cikin jihar Gabashi, ya ce gwamnati ta yi farin ciki game da yadda aka fito sosai a farkon yin allurar, kuma tana himmanta kowa a shiga shirin yadda za a ƙara samun ci gaba a ƙoƙarin kariya alƙadarin cutar. Ga rahoton da wakilinmu a Ghana Ridwan Allah Abbas ya hada mana.
Babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana Dr. Patrick Kuma Abuaje, yayin da yake bayyana irin hali da ake ciki game da allurar rigakafin COVID-19 a Juase cikin jihar Gabashi, ya ce gwamnati ta yi farin ciki game da yadda aka fito sosai a farkon yin allurar, kuma tana himmanta kowa a shiga shirin yadda za a ƙara samun ci gaba a ƙoƙarin karya alƙadarin cutar. ya zuwa ran bakwai ga watan marisa an yi wa jimlar mutane 253 allurar wannan ne abin da aka dauka ta na'ura na adadin babban jiha Akra ce take kan gaba Ayawa da mutum 128,086 a waɗanda aka yi wa allurar amma akwai kimanin mutum 58,000 da aka yi wa allurar waɗanda ba a buga sunayensu ba wannan ne rahoto da muke samu daga jihohi bakwai da sun ka hada da jihar Ashanti da kashi 3 na adadin waɗanda sun ka yi allurar wanda kuma aka rajista da yake bayanar da rukunin waɗanda sun ka fi sa kai wurin yin allurar Dr. Patrick Abuaji ya ce mun maida hankali akan ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda shekarunsu ya kai 60 sai waɗanda ke da wasu cututtuka kamar na hawan jini da diabetes wato cutar sikili da kuma waɗanda ba su da lafiya amma ba marasa galihu ne ba da kuma ma'aikatan tsaro sai dai ni a gani na waɗanda sun kafi sa kai sosai a cikin alluran ne masu shekaru 60 ko fiye da haka su ne sun kai 51,000 ma'aikatan kiwon lafiya 27,000 da masu fama da lalurori 51,000. Dr. Patrick Abuaje ya kuma bada sanarwar cewar ana sa ran shigowar ƙarin magani 2,000,000 kan ƙarshen watan Mayu. Za mu kuma yi aiki akan fiska na biyu na maganin allurar COVID-19 daga yanzu zuwa ƙarshen watan Mayu. Muna sa ran samun maganin 2,000,000 daga tushe a bisa irin yarjejeniya da ke tsakaninmu. Mun kuma samu ƙarin maganin 100,000 wanda zai haɗa duk ma'aikatan kiwon lafiya yadda aikinsu ba zai tsaya ba. A ƙarshe za a buɗe wani wurin rajista ko app ta yanan gizo inda za a rinka gabatar da bukatu ko rajista kan ayi allurar da kuma sanin inda za a tafi ayi allurar da sauransu. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwanullah Abbas, yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya inda gwamnatin jihar Niger ta ce za ta baiwa 'yan banga bindigogi domin yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi jihar. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana daga Najeriya.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta ƙara taimakawa 'yan banga da bindigogin Form Action domin yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi jihar. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda yake ganawa da ɗaruruwan 'yan bangar a garin kasuwan Garba, ya ce bisa la'akari da yadda waɗannan 'yan banga ke ba da gagarumar gudunmuwa a yaƙi da 'yan bindigar, to ya zama wajibi su taimaka masu da ƙarin kayan aiki.
Ku 'yan vigilante, mun gode ƙwarai da gaske. Allah saka muku da hiri. Kuma na tabbatar muku gwamnatin jihar Niger za ta yi ƙoƙarinta ta ci gaba da taimaka muku. Kuma shugabannin jami'an tsaron, musamman kwamishinan 'yan sanda, gashi na ba dare ba rana duk abin da ya shafe ku insha Allah zai. Muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu. Wannan masifa da ke ciki Allah ya kawo mana ƙarshen shi.
'Yan bangar dai sun ce a shirye suke wajen ba da rayuwarsu a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga.
Sunana Alhaji Musa Liman Mangwaro.
Na'am, kai ga ka ɗan banga ne cikin kayan banga.
Ni ne sakataren vigilante group na Mangwaro. Mun gode ƙwarai da zuwan gwamna da kuma aikin da muke yi ya nuna ya ji daɗi. Wannan ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ne domin mu je mu ƙara ba da himma.
Yanzu idan za a ba ku wannan bindiga babba, ku a shirye kuke ku shiga koma ina ne?
A insha Allah, wayanga ma muna yi da su a haka nan balle an ba mu wancan. Muna amfani da wagiloli, baka, adaka da ita pump action ɗin. Muna ma yi ƙoƙari da wayannan balle an ba mu wancan, an ƙara mana ƙarfin gwiwa ke.
Ni ne Ibrahim Bulus daga Karambana.
Na'am, kai ga ka cikin kayan banga, me za ka ce to?
Ni ina so a taimaka mana a kara mana kayan aiki.
Na, kamar wani iri kenan?
Kamar irin su bindiga da mashin.
Gwamna Abubakar Sani Bellan dai ya je ƙauyen kasuwan Garba ne domin jajantawa al'ummar garin da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Mariga akan ta'addancin da 'yan bindiga suka yi masu. Gama dai abinda wasu daga cikin mutanen yankin ke cewa.
ni sunana Alhaji Almai mai kasuwan Garba. Alhaji Nasiru ba a magana matsalar da aka samu. Kashe mutum ba a mai da shi komai ba. Ni Alhaji Almai mai ina tabbatar maka abin da an kai ban iya ka maka shi nan sai dai in takaita. Yanzu zo ka leƙa nan duk ƴan gudun hijira ne ni zona. Zona Alhaji Nasiru. Duk wurin ga da ka gani ƴan gudun hijira ne. Yanzu dukkan gidajen da kake gani in za ka kewo garin ga cike ke da ƴan gudun hijira.
Ko san mota kasuwan Garba. Amma ganin gaskiya wallahi tun muna kiyasi. Mun kai ba mu kiyasi wallahi a gaskiya rai idan na ce ga iyaka wallahi na ma ƙarya domin na tabbatar da sama da mutum 200 ko 300 sun mutu akan wannan alamar da
nan
marigal government sama da mutum 300 sun dai tabbas wannan ba ha
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari yanzu kuma ga rahoton sanin musamman inda rahoton ya nuna cewa an kaddamar da ofishin sabuwar hukumar kula da garuruwan gabar kogunan Niger da Kwara da kuma waɗanda ke kusa da madatsurwa da ake samar da hasken wutar lantarki a Nigeria da ake kira Hyperdeck. Bayan da shugaban Nigeria Muhammadu Buhari ya amince da samar da wannan hukuma. Ga rahoton da Mustafa Nasiru Batsari ya hada muna daga Mina.
Bayan da aka share shekara da shekaru al'ummomin da ke zaune a jihohin da ke gabar ruwan kogunan Niger da Kwara da kuma madatsun da ke samar da hasken wutar lantarki a Nigeria suna fafutukar ganin gwamnatin Nigeria ta samar da hukumar kula da waɗannan garuruwa. To a yanzu dai a iya cewa kokowa ta kai ƙarshe. Domin kuwa shugaban Nigeria Muhammadu Buhari ya amince da kafa wannan hukuma da ake kira Hyperdeck a turance kuma a takaice. Har ma an kaddamar da ofishin hukumar ta Hyperdeck a Mina fadar gwamnatin jihar Niger. A yanzu dai jihohi guda shida ne da suka hada da Kebbi, Niger, Kwara, Kogi, Benue da kuma jihar Plateau ne a ƙarƙashin wannan hukuma. Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa Katikan Yawuri shine babban manajan darakta na wannan hukuma ya yi karin haske akan manufar kafa hukumar da kuma yadda suke ji a halin yanzu da ma waɗanda za su amfana a ƙarƙashin wannan hukuma ta Hyperdeck.
Godiya ga Allah subhanahu wata'ala da shugaban Najeriya wanda hiyar shekara 48 al'ummomin waɗannan wurare ke kuka ke neman irin wannan hanyoyin ceton su daga cikin matsaloli da kunci da suke ciki saboda kasancewan waɗannan wurare da ke ba da wuta suke kawo ma al'umman su ba samu irin wannan cigaba sai lokacin shi ya tabbatar da cewa ya kaddamar da waɗannan buri na wannan al'umma. To abinda zan ce kenan kuma ina tabbatar ma waɗannan mutanen al'umma da Najeriya cewa waɗanda aka zaba su zama shugabannin council governing council na wannan Hyperdeck na farko dukansu ƙwararru ne kuma dukansu sun san ciwon abin sun san zafin abin kuma Allah ya da ba za su ba mara da kunya da yadda Allah.
To dan yi mana karin haske kadan daga cikin ayyukan ita wannan hukuma.
A ayyukan wannan hukuma shine ta zagaye wuraren da ruwa ke mabanna waɗanda wuraren ne kuma ruwan da ke bi yana kai ruwa inda ake samun lantarki kaman wuraren Kanji Dam, kaman wuraren Jeba Dam, kaman wuraren Shiroro Dam, kaman wuraren wani akwai wani dam da ke cikin Plateau State. Sannan wuraren da manya-manya waɗannan ruwa na River Niger da River Benue suke haɗuwa ko kuma suke bi kafin su haɗu. Kuna da labarin yadda suke ɓanna gidaje suke tada mutane daga wurin sana'o'insu. To makasudin wannan hukuma shine ta dubi waɗannan matsaloli ta magance faruwansu. Irin matsaloli da ake samu na faɗuwan jiragen ruwa saboda itatuna da duwatsu da ke kada jiragen ruwa ta magance waɗannan.
To tuni dai shugabannin wannan hukuma suka fara ziyarar aiki domin gabatar da kansu ga shugabannin al'ummomin da ke zaune a waɗannan yankuna da suka dade suna fama da matsaloli irin su zaizayar ƙasa, ambaliyar ruwa da kuma samun haɗurra irin na jiragen ruwan kwale-kwale. Gama dai jawabin mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska a lokacin da shugabannin wannan hukuma suka ziyarci fadar shi a ƙarshen wannan mako da ya gabata.
Girma kwamiti chairman na fadar da membobin shi fatan alheri, kuma ya kamata in yi godiya ga shugaban ƙasa Hede na da wannan kwamiti don taimaka ma jama'anmu. Allah ya sa albarka. Muna fata wannan kwamiti za ku aiki tsakaninku da Allah kamar yadda shi girma shugaban ƙasa ya nema. Allah ya taimaka muku da muku jagora kai. Allah ya sa gama wannan aiki lafiya. Allah ya tsare.
A yanzu dai wannan hukuma ta Hyperdeck ita ce hukuma ta baya-baya da gwamnatin Najeriya ta samar domin kula da al'ummomin yankin da ke fama da matsalolin ibtila'in rayuwa akai-akai. Bayan hukumar yankin Niger Delta da kuma hukumar kula da yankin arewa maso gabashin Najeriya da ta sha fama da ibtila'in rikicin Boko Haram. Wasu daga cikin al'ummomin yankin hukumar ta Hyperdeck dai sun yi maraba da samun wannan sabuwar hukuma.
Sunana Malam Mukolo, ni ne mai ba gwamna shawara kan harkokin siyasa a nan jihar Niger, Najeriya. Da farko muna gode ma gwamnatin tarayya saboda wannan tunanin da aka yi na ganin hukumar nan da ke kula da wajajen da aka datse ma ruwa ta samu kafuwa kuma ta fara aiki. Duk cikakken dan jihar Niger ina cike da farin ciki saboda mun san irin banna da ruwa madatsan ruwa suke jawowa a nan jihar Niger. Yawancin lokaci mutane zaka same su sun gama noma, madatsan nan ruwa zai hito zai kwashe musu gonakin su, ko kuma aka dan samu ambaliyan ruwa zai kwashe musu gonakin su da sauransu, ana asaran dukiya da rayuka. Amma yanzu na da tashin wannan hukuma, in Allah da zamu samu saukin wannan abubuwan, zai taimaka ma wajen fadada aikin noma, za a samu abinci a ƙasa da Najeriya ma gaba daya da Afrika ma gaba daya. Dan ka lura jihar Niger na iya ce da ƙasar ma gaba daya. Saboda haka wannan babban abu ne aka mana, ko muna fata duk goyen bayan da wannan hukuma za ta samu gwamnatin tarayya za a samu.
Sunana Zaidu Balakova, sabuwa birnin Kebbi, jihar Kebbi, tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan hukuma ta Hyperdeck wadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kikiro don kogin Niger, ko kuma mu ce gurbin da ya ratso waɗannan jihohi, to wannan gaskiya abin alfahari na gare mu sosai. Yanzu an tuna da wannan yanki namu wanda ka samar da hasken wutar lantarki a Najeriya, kuma kowa ya san da cewa yadda wannan yanki ya taka rawa musamman ma gehen Shororo da Kanjidan waɗanda ka ba da hasken wutar lantarki sosai a Najeriya. To wannan abin alfahari na gare mu, don mun ga akwai NDDC aka ce mata hukuma da kula da jihohin can na kudancin Najeriya masu ba da azan ga man fetur, to yanzu mu ma nan jihohin da namu an harhaɗo da su. Fatan mu dai har gobe har jibi abinda muka so ya zamanto wannan aiki da Sadauna shugaban ga Premier Arewa da tsohon Prime Minister Najeriya Sir Abubakar Tafawu Balewa sun kwaro na yin tashar jiragen ruwa mai ƙari kamar irin wadda akwai Lagos da Kwatano wadda an ka ɗauko wadda za a yin tasha a Yawuri. Fatanmu Allah ya sa duk shugaban ƙasar da zai tuwa zuwa gaba, ko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya yi da wannan aiki ya zamanto da cewa wannan tashar jiragen ruwa da ta ratso wannan teku wadda akai an ka faro aikin ta a garin Yawuri ya zamanto an yi da wannan aiki.
Fata dai al'ummar wannan yanki su samu canjin rayuwa a sakamakon amfanin da za su samu saboda kafa wannan sabuwar hukuma ta Hyperdeck. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
A jamhuriyar mu
Nijar a ci gaba da bugawa a teburin Super League na ƙwallon ƙafa na ƙasar mako na 13 inda Racing na bukoki na mai ta wajen gwarzo ta marari da nema CIS Nijelak ta ɗaya da S Guard National du Nijar amma kusancewa a mako na 12 Sale Sporting Club ta ɗaya da AS One CIS Gendarmerie National ta ɗaya da AS Douane AS Police ta ɗaya da S Guard National du Nijar jangorzo ta wa Irana ɗaya da nema Olympic da GS Adar akai banza da banza Racing bukoki ta shaka shi ɗaya da banza a hannun Espoir idan aka dibi jadawalin wasannin Super League na ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Niger ta farko ita ce Union Sportive de la Gendarmerie National da maki 25 ta biyu AS Douane da maki 23 ta uku ita ce AS Guard National du Niger da maki 22 AS Nijelak ita ce ta hudu da maki 21 jangwarzo ta biyar da maki 19 Espoir ta zandar ta shida da maki 18 Sierra Sing bukoki ta bakwai da maki 15 ta takwas AS Fan da maki 14 ta tara Sale Sporting Club da maki 13 AS Police tana ta 10 da maki 13 ta 11 Olympic Football Club da maki 12 sai Irana ta 12 da maki 11 sai GS Adar ta 13 da maki 11 ta 14 ita ce AS Sonidep da maki 9 a ranar Asabar da ta gabata ne aka zo ƙarshen kwamfalar kasashen nahiyar Afrika ta ƙwallon ƙafa ta matasa yan ƙasa da shekaru 20 a kasar Mauritania inda kasar Ghana da Uganda suka yi karawar ƙarshe kuma Ghanar ce ta yi nasara da cibiyu da nema wannan shine karo na hudu da kasar Ghana ke nasara a wannan mataki na wannan wasar bayan shekara ta 1963 da 1969 da shekara ta 2009 kuma ta gadi kasar Mali ne da ke rike da wannan kofi kana a je karawar ta bada a kasar Mauritania ita dai Mali ta lashe wannan kofi ne a shekara ta 2019 a matsayi na uku kasar Gambia ce ba zato ba tsammani da tawa Tunisia ci 4-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin guda biyu sun share mintuna 120 suna kapsawa ba tare da kowanne ya saka kwallo a ragar abokin karawar sa ba a lokacin wannan kwamfalar Derek Kakuza dan kasar Uganda shine yafi saka kwallaye a raga domin ya ci gol hasso 5 sai kuma Persius Boa dan kasar Ghana da yake na biyu a wannan mataki na yawan saka kwallaye a raga wanda ya saka ci 3 a lokacin gasar ta kwallon kafa ta nahiyar Afrika ta matasa yan kasa da shekaru 20 idan muka dibi Champions League ta nahiyar Turai kuwa zaka ana ci ana karawa a wasa na biyu tsakanin kungiyoyi guda biyu inda Juventus ke karbar bakuncin FC Porto ce ta nasara 2-1 a wasan da suka yi na farko Dortmund tana buga da FC Sevilla ta kasar Spain sai kuma Liverpool ta kasar Ingila a ranar gobe za ta kara da Leipzig ta kasar Jamus yayin da Paris Saint-Germain za ta buga da FC Barcelona ta kasar Spain su kuwa wasannin Olympic a yau Talata ne aka bada sanarwar cewa za su wakana a Tokyo ta kasar Japan ba tare da ƴan kallo ba haka wasannin Olympic na nakasasu ba za su samu halartar ƴan kallo ba saboda annobar coronavirus idan muka waiwayi Joachim Löw mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Jamus ko Almani ya ce zai aje aiki bayan kammala wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai da za su wakana a wannan shekara shi dai Joachim Löw ya kama jagorancin kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Almani ko Jamus tun shekara ta 2006 kuma yayi nasarori daban-daban tare da kungiyar musamman a shekara ta 2014 inda suka zamanto zakaran duniya na ƙwallon ƙafa sai a shekara ta 2017 inda suka lashe Confederation Cup haka ma ya kai wasan ƙarshe na ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai Euro a shekara ta 2008 Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
to a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma sai labarai a takaice
daga kafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin dakile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a Brazil bisa ga sakamakon wani binciken da aka yi da ya hada da dakin binciken sinadarai masu ilimin kimiyya a kamfanin Pfizer da kuma jami'ar Texas sun dau jinin wasu mutane da aka ba su wannan rigakafin suka garwaye jinin da samfurin nau'in cutar wadda ake kira P1 masu binciken sun gano cewa rigakafin na dakile wannan nau'in cutar ta Brazil kamar yadda yake dakile sauran nau'in cutar ta corona
To masu haru baki da abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da tadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu amma da Ibrahim ta Almasi Garba wanda ya tayar gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro, da na shirya kuma na gabatar, nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.